mita 88.5 da Life Mirror zamani Abakar Sabo ake tare da shi a yau. Kamar da ya rahotanni suke mu cewar a yau akwai zanga-zangar lumana da ake gabatarwa ko wanci ake gudanarwa yanzu haka a karamar hukumar Rano bisa zargin cewar al'ummar yankin suna zargin wato wasu daga cikin Fulani sun yi kokarin fidda labi ta cikin gonakinsu wanda yin hakan suke ganin wato ba karamar asara za a tafka ba ko ma aka riga aka tafka kasancewar tuni sun fara shuka a cikin waɗannan gonaki kuma kamar yadda aka sani kafin a shuka sai an yi ɗan walahalu ga ita gonar ko gonakin sannan kuma har ta kai ga an yi shuka to bayan an yi shukan ma amfani ya fara fitowa ake zargin an yi kokarin fidda wannan labi kan haka suka gudanar da wannan wato zanga-zanga ta lumana a wannan rana kuma da yardar Allah nan da kowane lokaci za mu dawo a karo na biyu da mun kawo mai sauraro yadda wannan zanga-zanga ta wakana har ma da jin ta bangaren waɗanda ake zargin sun yi yunkurin ko kuma sun fitar da wannan labi da ma mahukuntan wannan karamar hukuma don ganin yadda za a fidda a'i daga rogo. Abakar Sabo akan mita 88.5 da Life Mirror zamani.